بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزن دمك مغنى درن جمعة درن بيوغ وترجب هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو لعادة لديو أسلاتين لديار هيريدا تأيغ وطن مايو شكرا تدبو بيرا قوم شاهد وانن شيني كراتون قوم شابقين لقد كنجرين جير كراتك اللتافن حكمة من التاريخ واللفن مالا دكتور عثمان ابن محمد الخميس الله مولوكين سركي ساكا مشهد الخير. Idan jama'a masu sauraro ba su manta ba, muna karatu a cikin ainihin wato faslin da ke magana akan Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu fi sutur. Wane ne Sayyidina Abubakar? Muka ji sunan shi da yadda aka yi musulunta, su waye matan da ya aura da ƴaƴansa, yaushe ya hijira, da wasu daga cikin falaloli da suka tabbata a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da Sayyidina Abubakar. Mun ji a cikin waɗannan falaloli akwai kasancewar wato Sayyidina Abubakar ya kasance wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mushi shaida cewa zai shiga aljanna ta dukkanin kofofi. Sannan muka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa Sayyidina Abubakar siddiqi ne a lokacin da suka hawo kan dutse ya ainihin girgide. Zamu tashi a inda mala yake cewa a cikin shafi na 42 wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ba'athahu ala jayshati as-salasih. Mun karanta wannan hadisi muka yi wasu bayanai, daga zamu koma mu ba asalin matan hadisin da mala yake daga Amr dan As radiyallahu anhu. Mun ji waye Amr dan As da yadda aka yi musulunta da kuma yadda wannan hadisi ya samo asali, wato sababu wurdul hadith din Amr dan As. A takeice yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'athahu fi jayshi zati salati. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin nada shi komanda ya tura shi dan zuwa wannan yaki na jayshi salati, wanda ainihin wato aka yi kafin fatu Makka. Kuma salatin din wani wuri ne a kasar kabilar Juzam. Sanda ya tafi wannan waje, sai kuma da aka dawo fa ataituhu fa qultu, sai da aka dawo sai nazo nace da Annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahabbu ilayka, wani mutum ka fi kauna a duniya? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzo Allah ya ce Aisha. Ya ce Aisha ita ce mutumin da na fi kauna a duniya. Fakultu, sai ni Amr dan As na ce minar rijali, ina nufin daga cikin maza. Fakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai manzo Allah ya ce abuha, mahaifin ita Aisha din, ma'ana Sayyidina Abubakar kenan. Ma'ana shi ne mutumin da a gaba ɗaya cikin mazaje manzo Allah ya fi kauna shi fiye da kowa. Kultu, ni Amr dan As sai nace thumma man, sannan kuma sai wa? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai manzo Allah yace thumma Umar ibn al-Khattab, daga nan kuma sai Umar dan Khattab. Fa adda rijalan, ya kirga wasu mazaji, ma'ana manzo Allah yace daga nan kuma sai wani sai wani sai wani. Mun ji yadda aka yi Amr dan As yayin wannan tambaya da kuma abubuwan da suka faru a karatu na baya. A takaice nan mallam yace muttafaqun alaihi sahih al-Bukhari a cikin kitab fadail as-sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, babun da ke magana akan ma'anar wannan hadisi na law kuntu muttakhidan khalila, alam ba hadisi na 3662 da kuma littafin sahih muslim a cikin kitab fadail as-sahaba babun min fadli abi bakr as-siddiq, alam ba hadisi na 2384. Ilmuhu, menene ilimin Sayyidina Abubakar? Wani irin baiwa ce ta ilimi Allah ya masa? Malam yace an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala, Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda, yace khataba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-nasa wata rana ma'aikin Allah ya da mun ce Allah ya tabbata a gare shi da mutan gidansa yayi wa mutane hudba wa qala a cikin hudubar sai yake inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu Allah ya baiwa wani bawa zabi tsakanin ya ci gaba da zama a duniya ko kuma ya tafi zuwa ga abin da ke wajen Allah fakhtara zalika al-'abd ma indallahi sai wannan bawa ya zabi abin da ke wurin Allah qala Abu Sa'id yace fabaka Abu Bakr daga wannan karatu ko sai Abu Bakr sai fashe da kuka fa ajibna li bukai sai muka fara mamaki a an yukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyira sai muka mamaki dan me zai danga kuka dan kawai annabi ya bada labarin wani mutum ko Allah ya bashi zabi ko ya rayu a duniya ko ya kuma wurin Allah to me abin kuka cikin wannan suka ta mamaki a ga labarin da yake bayarwa cewa wani ya ga wannan kuka a Kaaba ce wai me ya same shi ne ana sallah yana kuka to me aka mishi ne yake kuka ba ai mutuwa ba ba ai asara ba ai kowa kawai daga ana sallah kai ta kuka kaga sai mutane ga magare su ga abin mamaki to shine duk sahabbai suna zaure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bai wani bawa zabi ya zabi koma wajen Allah ko kuma ya ci gaba da zama a duniya amma bawan ya zabi koma wajen Allah manzo Allah ya faɗa wannan magana kawai sai dauka kawai labari ne amma sai Abu Bakar saboda zurfin ilimin shi da iya fahimtar sa ta addini sai fara kuka shine sabai suka ce sai muka dinga mamakin me yasa yake kuka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al-mukhayyu sai ashe manzon Allah wai shine aka bai wa zafa huwa mukhayyin tuka tun ba wa Abu Bakr wa kana Abu Bakr a'lamana Abu Sa'id yace sai Abu Bakr yafi kowa ilimi a cikin shi ya gane ashe bawon da aka ce an bai wa zabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana ba su labarin ne cewa Allah ya ba shi zabi shi manzon Allah alaihi salatu wassalam akan ya koma wurin Allah ko ya ci gaba da zama a gurin mutane kuma ya zabi ya koma ishara akan adadin shi ya kusa kenan ko amma duk ba su fahimta ba sai Abu Bakr ne kada ya fahimta da ka shi sa sai fara kuka yana kukan alhinin cewa to an kusa rabuwa da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wahayi ya kusa karewa an kusa a shiga taskun da ba a taba shiga ba a duniya kenan amma duk taron sabai ba su gane ba sayyidina Abu Sa'id da kansa yace wa kana Abu Bakr a'lamana sayyidina Bakar ya fi kowa ilimi a cikin mu kaji shahid kenan akan tsananin zurfin ilimin sa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace inna min amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr ya ci gaba da huduba yana cewa to jama'a ku sani da cewa mutumin da yafi kowa baiwa a cikin ku wanda yake da wata baiwa yake da wata minna a kaina a cikin ku game da zamantakewar da muka yi da shi da dukiyar shi da ya mallaka Abu Bakr yafi kowa daraja shi walau kuntu muttakhidan khalila ghayra rabbi da takhassu Abu Bakr da zai yi da riki wani mutum a matsayin masoyi irin soyayya da wa Allah ubangiji sanda ba a ganin laifin mai shi wanda kake mai yanda matsayinka na mumini sanda ake so kai wa Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi haka ake so ka kaunaci Allah sai da duk abin da Allah yayi maka na alkhairi ko aka san alheri to ka kalle shi da ido na dama da fuska mai kyau kai fatan alheri a ciki in alheri ne tsantsa ka gode in ya bayyana aka san alkhairi kai hakuri Allah ya baka lada kar ka taba zargin Allah da cewa bai ma abin da ya dace ba to wannan shine irin kaunar da ya kamata ka wa Allah ko to irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Allah madaukin sarki ko bai halatta ya wani mutum irin ta ba idan kai wani mutum irin wannan kauna wanda baka ganin laifin duk abin da yayi ranar kiyama za ku tashi ranar kiyama kai da shi a matsayin abokan gaba al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masu yin junan su soyayya ne hana ganin laifi ka kaunaci mutum malami ko mata ko da ko jagora ko shugaba ko aboki ko mata ko miji a kaunace shi fiye da mizanin shari'a wannan laifi ne a cikin addinin musulunci to shi ne manzo Allah yake cewa da zai yi irin wannan kaurar ga wani mutum 30 sayyidina Abubakar ina ba ta mun cin wannan walakin ukhuwatul islam amma tsakanin da shi akwai yan wantaka na musulunci wa mawaddatuhu da kuma kauna irin ta musulunci la yabqiyanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abu Bakr manzo Allah alaihi salatu wassalam yace daga yau jama'a kar aba wata kofa a masallacin nan sai an toshe ta in banda kofar sayyidina Abubakar abinda wannan magana take nufi shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yana tsakiyar inda angwanin mutane suke ne da haka kowa in tashi daga gidan shi yazo baya bi ta main gate na masallacin idan gidan shi na ta kudu da masallaci ne to kawai sai hudu kofa daidai gidan shi kawai ya tashi ta nan zai fita ya riga yayi hanya ayo kai shi shortcut sai da duk masallacin ko ina kofofi ne kofa wane ko to ko ina ka kulla akwai kofa kawai sai kawai ka shigo baka bukatar sai ka zagayo duk da annabi ya kaile su kowa na yin wannan kofa yana cin moriyarta ba a hana ba amma ran da yayi wannan magana gabda rasul sai ce a rufe kofar kowa a samu bulo da kasa da siminti a toshe kofar kowa in banda ta Abubakar shi aban mushi ta saboda wannan alfarmar da aka aka toshe kofun nan gaba daya in banda wannan ta Abubakar da kuma ta sayyidina Ali wanda hadisi da ma ya ambata riwayat Imam al-Hakim an-Naisaburi cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aban mushi tashi kofar saboda shi kuma tashi kofar kai tsaye zuwa cikin gidan annabi alaihi salatu wassalam kuma sayyidina Ali a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka musu bus fata shi da matan shi da yayin shi rai tana mun wannan karatun cewa sayyidina Ali sai da ya aure sazi ne ba shi da kokobo da haka mutanen Madina suka hada mai kayan walima sayyidina Usman shi ya bashi sadaki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirikin uban kishi kuma shi ya bashi mahalli da haka duk aka hada aka bashi aka rufa a cikin mazuna haka sai zama gidan shi a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kofar shi ita ma aka barta aka toshe duka wannan kofi manzo Allah ya ce kada a ba kofar kowa sai wannan kofa wannan hadisi shi ma ingantacce ne Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin ainihin fadailus sahaba babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam subul abwaba a lamba hadisi na 3654 na fata mun gane wannan sai zurfin ilimin sayyidina Abubakar kenan ma'ana yana da tsinkaye yana da fahimta yana da hangen ne dama kuma wannan shine ilimi ba wai tsatsar karatu ta da baki da li'irabi ba wannan karatu ne kawai kowa ya iya shi ɗan primary ma da secondary sun iya ta da baki sun iya li'irabi amma malami wanda yake malami shine kamar yadda manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din wanda Allah yake san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi kai sai yake fahimta bai ce yu'allimuhu ba ya sanar da shi idan gari irin nan da kusan kowa ya san addini kowa ya san cewa farlan alula kaza ne musaban alula kaza ne rukunin musulunci kaza ne kalmar shahada kaza ne kowa ya san wannan abu a gari yake kafirin zariya amma kowa ne malami wanda yake da fahimta ba kowa bane da ka fahimta da zurfin ilimi shine da zarar ka ga abu ko ka karanta ka yi idrakin me ke cikin shi na fa'idar ilimi me ke cikin shi na wata ainihin wato qadiya wanda ba gama gari ba shine irin wannan abin da sayyidina Abubakar ya nan kuma shine irin abin da sayyidina Abubakar ya a mawaqif da dama inda zaka ga irin su Umar sun rude kamar da makanta game da mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma game da mas'alatu sulhu hudaybiya su Umar da sayyidina Ali suka rude cewa ya annabi zai anshi wulakanci sai sayyidina Abubakar ya ce musu shi mutumin nan shi ake wayi shi ya san fasara Qur'ani ku kyale shi da abin da ya fasara daidai ne kaga tsinkaye din kenan hangen nesa ina fata mun fahimci wannan to shi yasa suke mishi wannan tambayar da cewa wa kana Abu Bakr a'lamana sayyidina Abubakar ya fi dukkanin sahabbai ilimi radiyallahu anhu wa ardahu to wata kila sai wani ya ce ah to ai ba mu ji sunan shi a cikin wanda suka bi kowa yawan riwaya ba ko wanda suka shahara da fatawa kwarai kuwa sayyidina Abubakar bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam watannin da yayi wata 22 ne zuwa da 3 ya rasu kuma duka wannan watannin ya ta kokarin gyara al'amarin musulunci ne game da waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka hana zakka da waɗanda suka yi ta kawo shuboyi da masu da'awa annabta aikin da ya dinga yi kenan kokarin kafa gwamnatin musulunci da aka ba shi da lokacin karantawa kamar Fatima ce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu ilimi sosai a cikin sahabbai amma ba ta da karantawa saboda sanda annabi yake rayuwa babu wanda yake wannan karantawa cikin su manzon Allah din shine malamin kowa da komai bayan rasuwar shi kuma tunda manzo Allah ya rasu ta rude gaba daya ba ta sake samu hayyacin ta ba wata shida ba ta lafiya har ta mutu to shi ta karantar kaza wa zaka da irin su Abu Huraira Abdullahi dan Umar Aisha wannan da wasu sura yi shekara 50 bayan shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka wanda ya dade a duniya shine zai samu halin yin wannan abu wanda ya dade kuma ya samu halin zaman malanta domin su da suka wayi gari sun dade a duniya sai zama kuma ba su da aiki in banda karantawa musamman saboda gwamnatocin da suka biyo baya irin gwamnatin Umar wanda kuma ta dade shekaru wajen 10 kaza ta ainihin zaunar da duk waɗannan sahabbai a inda suke ba su aikin komai sai dai karantar da addini kowane sahabi za a tura shi wani gari ko garin da ya kaura an riga an rubuta sunayensu gaba ɗaya kowa ana bashi allowance na rayuwar shi za a duba abin da zai shashe rayuwa kawai a bashi zai ci gaba da abinci da tarbiyyar abinci da tarbiyyar yaran shi da yin aure da yin layya da zuwa aikin haji duk abin da yake bukata za a bashi na shekara me yake so ya zauna kawai karanta da mutane addinin Allah da inda yake daga sai ya zama waɗannan sabbin da suka dade a duniya dole su fi wanda ba su dade a duniya ba karantarwa wannan abu kuma is very logical duk mutumin da yake da gama garin hankali zai fahimci wannan ina ba ta mun fahimci wannan idan aka sai Abu Bakr babu shakka ya fi sauran sabbin ilimi ga baki da su radiyallahu anhu wa ardahu shine sai ya ce mulazamatuhu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kasancewa sayyidina Abu Bakr wato kodewa shi ya tare da manzon Allah an Urwata ibn Zubair daga Urwata dan Zubair dan Awwam kenan qala sa'altu Abdullah ibn Amr an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na tambayi Abdullah dan Amr dan As wannan wani wali ne a cikin sahabbai Abdullah dan Amr dan As wani sawwamun ne qawwa ga hadisin shi na cikin Sahih Bukhari da yake bada labarin rayuwar shi da kanshi yake cewa da mu muka fi kowa kin Annabi sallallahu alaihi wasallama sanda suke kafirai kenan yace da na mutu lokacin da tabbas ne dan wuta ne yace sai muka roƙo muka musulunta muka zama mun fi kowa kauna Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma kaunan mu ga wani abu ya same shi ko mun tsala zarati yace da na mutu a lokacin da ina fatan ni da aljanna ne yace amma muka zo muka dade a duniya aka ba mu limanci da aikin gwamnati kan toma ne ciyaman ne wane ne yace ga fatawa gashi mun yi jihadi gashi mun yi yaƙe-yaƙe mun yi aure mun yi saki mun yi ƙaura yace mun dauko kamar gingimu iri-iri sai dai da Allah ya damu kawai Allah ramma ne ma da cin Qur'ani ustazi ne mai yawan azumi da tilawa sai na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba ni izini zan je amin fidiya ba zan dinga yin ba ruwana da mata sai Allah ya ce a ka dinga aure ka dinga sallar dare ka dinga bacci ka dinga tashi ka dinga azumi ka dinga sharwa yace to ni zan dinga saki Qur'ani duk dare daya na dace ba zai yi ba zan dinga yin azumi kullum manzo Allah yace ba zai yi ba manzo Allah ya ta bashi kaidoji karshe dai suka yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa zai dinga azumin Annabi Dauda yau yayi gobe ya sha yau yayi gobe ya sha sannan kuma zai dinga yin sallah ta dare har iya rayuwar shi ba zai fasa ba wannan bawan Allah ya rayuwa kai kamar shekara 98 a duniya ya tsufa sosai tun yana kamar dan shekara 90 ya zama ya makance ma gashi baya gani ga jiki yayi nauyi bai iya yin azumi yace shi kuma ba zai bar abin da suka yi alƙawari Annabi zai yi ba zai kai alƙawarin da suka yi da Annabi ba da haka sai ya kwana 15 baya azumi yana ta cin abinci yana kokari jikin shi dan ya kwari sai kuma ya ƙara yin kwana 15 yana azumi kaga dai kamar yayi yau gobe ya sha yayi yau gobe ya sha kuma wani wata ya kama kuma haka yake tilawa kuma tun yana sallar dare da izu 20 haji sallar dare kullun sai izu 20 kwana uku sauka sai ya zama yana ta ragewa saboda raunin jiki da tsufa yana ta ragewa har ta kai makarshen rayuwar shi sai ya zauna da yamma matan shi ta mishi muraja'an sumuni wanda zai dan tuno saboda tsufa ta kama shi in dare yayi sai ya sallar a zaune ya karanta sumuni kamar shafi ɗaya da rabi kenan ko shafi biyu saboda tsufa amma yace ba zai bari ba haka ya mutu da zai mutu shine tare yayin shi ya musu wannan wasiya cewa da na mutu wannan lokacin da na more yace amma yanzu mun samu matsala sai dan haka ina roƙon ku ina mutu ku yi min kaza ku yi min kaza ku yi min kaza ki sannan ku tsaya akan kabari na kwatan kwatin tsawon lokacin da za a yi power raƙuma a yanka ta a fede ta a rarraba nama tsawon lokacin kamar awa nawa kenan za a yi wata dan raƙuma kamar awa uku ta gida kun ana wata dan sa awa nawa ake mamu ku ne masu wata dan na masallaci awa nawa ake yi na mauta not all you to kamar awa daya ana addu'a yace mun kaddara kamar awa daya a awa daya za a yi ranka a fede a rarraba namu yace don Allah yana roƙon su tsaya kamar awa guda su ne addu'a a kabarin shi Abdullahi dan Umar dan Asu kenan radiyallahu anhu ya daga cikin sabai bakwai da suka fi wayewar riwaya to shine Urwatu dan Zubair babban tabi'i rahimahullahu ya tambayi wannan sahabi Abdullahi dan Umar dan Asu cewa me mafi tsananin abin da kafiran Makka suka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na shitarwa qala sai Abdullahi yace ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'ayth Mu'aytin naga Uqbah dan Abi Mu'ayth wannan wani gasu gumin kafiri ne Uqbah dan Abi Mu'ayth baban wato wannan mata Ummu Kulthum bintu Uqbah da Al-Walid dan Uqbah wanda biyu sahabbai ita Ummu Kulthum ta daga cikin muhajirat wanda suka gudu suka je Madina aka saukar da aya cewa in ja aka daga kaminatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu alim imanina kaza kaza fa in alimtuhunna mu'minatin fasrujuhunna ila al-kuffari don bayan an sun hudaybiya ne sai mata suka fara gudowa sai kafirai suka biyo sai Allah yake kar a maida mata duk da an ce za a maida maza an sun gudu amma ban da mata ta daga cikin matan da suka gudu a lokacin ba maida ita ba ita ce Ummu Kulthum yar gidan wannan babban kafirin uku masu dan Abi Mu'aytin ako kuma dan shi Al-Walid dan Uqba wanda aya ta sauka kan shi ayan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu lokacin da annabi yake shige an so ainihin wato zakka yana zuwa mutanen garin kawai sai suka so su tarbe shi da yangos da makamai sai juya duke shirin ta anaka ne yana kuma sai cewa Allah ai sun kafirce sun so su yake shi sai manzo Allah ya tura da sojoji karkashin jagorancin Khalid dan Walid da Khalid yaje sai ya ja shinge ya ainihin kafa sansani a bayan gari ya aika yan leƙen asiri tunda shi commander ya san da yake yaki ya aika yan leƙen asiri a je a jiyo labari ana zuwa ko sai a gansu suna sallar isha ce a ai wa an gansu suna sallah shi kenan kawai sai ya kwana ya dawo ce ai mutanen nan musulmai ne dan mun je mun tarar da su mun isa garin bayan faduwar rana mun aika da yan sako masu leƙen asiri sun tarar da su suna sallah shine Allah ya saukar da aya cewa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan idan wani ya zura labari lalle lalle abu sawan labarin kar aje a auka wa mutane da ainihin jahala to shine akan shi bi ijma'il mufassirina wannan ayata sauka akan wannan sahabi ne mai suna Al-Walid dan Uqba to abin shi Uqba su dan Abi Mu'ayth din kaje an shi sahabbai ne amma shi kasar gumin kafiri ne domin yana daga cikin kafan da aka kashe a ainihin wato a yakin Badar in fact shi ba ma kashe shi aka yi a cikin yaki ba sai da aka kama shi a cikin fursunoni manzo Allah ya ganshi ya ce a kashe wannan sai ya kuwa iwu ya ce haka ƙureshu ya haka ƙureshu kuna kalo ba a kashe ni ƙureshu haka gwada da shi aka haɗa kai aka kuro su suka dawo Madina sai waye ya ce mashi duk ka manta abin da kai na aka kama shi aka yanka kafirin banza shibra saboda irin cutar wanda yayi musulunci a Makka to wannan kafirin kaji in za a baka labarin cutar wanda yayi annabi ta daga fitowa mafi muni shine cewa ya ja ila annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yusalli Uqbah dan Abi Mu'ayth ya zo ya tarar da manzon Allah yana salla fa wada'a rida'an fi unqihi sai ya sanya wato bargo akan wuyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi sujudu haka yadda ya sa shi ta baya ya zagayo da shi fa khanaqahu biha ya shake shi da bargon nan yana so wato ya shake nan fashin shi kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khanaqan shadidan ya shaƙe manzo Allah da wannan bargo a jikin wuyan shi kamar yadda kake ganin a film za a danna mutum da filo ko bargo har zai rena musu ira bin da manzo Allah kuma ta baya alalin manzo Allah ya yi sujuda kafare ana ta dariya a ainihin Ka'aba ana kallon shi a cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa da Abu Bakar hatta dafa'ahu anhu sallallahu alaihi wasallam sai Abu Bakar ya zo ya tura shi gefe ya kada shi a gefe fa yace a taqtul rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za ku kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangijin shi kuma ya kawo muku hujjoji na gaskiya kawai laifin da kuka za ku kashe shi a cikakke kissar nan suka rufe shi ma sai na Abubakar da duka saboda kafirai ne ba su da imani suka bubbuge shi a takaice ne wannan ya daga cikin cutarwa mafi ainihin wato mafi tsanani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta a Makka ya fuskanta cutarwa ire-iren waɗannan sun taba zuwa yana sallah haka suka dauko mahaifar raƙuma wanda ta haihu suka zo suka yaba mishi akan jikin shi suna ta dariya yayi cigaba da sallah da manzo Allah yana sallah duk abin da yake baya fasawa sai da ishi Fatima ta cire abin daga cikin jikin shi ta watsar kai musu zagi ta uwa ta uba ta kunna ta ci mutuncin su to irin wannan kullu haka suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga wannan hadisi yanzu me zamu gane shine cewa duk inda Annabi yake sai na Abubakar yana nan da zaran da su da shi yana wajen a lokacin da yake faruwa duk ina sauran sabbin da suka musulunta ko dai ba ta kusa ko kuma ko suna kusa ba abin da za su iya ji kuma akwai ire-iren waɗannan akwai irin su Abdullahi dan Mas'ud waɗanda suna kallo za a yi wa Annabi cin mutunci kamar wanda hadisin da muka ambata na wannan mahaifa da suka daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan wayan shi Abdullahi dan Mas'ud yana gani amma ba zai iya komai ba da aka yi ruga da gudu ya je ga Fatima kuma shi ma bai isa dan kowa a Makka ba in yi magana za a ce waye ubanka talaka dan talaka wanda sana'a shi kiwo ne ku zo da safe a tattara mishi dabbobi ya tafi da su daji ya je ya kiwo in ya dawo kowa ya bashi abin da zai bashi gudan yawan dabbobin ka ko yawan jingar da aka yi shi irin abin da yake kenan kiwo yake bashi ma da mai gida sai gari ya waye zai fara neman su waye za su bashi dabbobin da zai da kiwo bashi da ko kwandala bashi da gida nashi na kanshi bashi da wata karama da ka bai isa idan mutanen maka suna walakata Annabi sallallahu alaihi wasallam sai magana bai isa ba duk isa ma bai na musulunci shi ba ba dan shi ma dan take ke bane to akwai irin su ko kuma wanda koda dai sun musulunta suna can suna harkokin su suna da kiwon su ko noman su ko kasuwancin su amma sayyidina Abubakar shi tun da ya musulunta to nan ya tare a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke tashi tare suke wuni babu abin da ke raba su sai bacci da haka har sun da zai hijira zuwa yayin ya shigo gidan sayyidina Abubakar ya ce masa sayyidina Abubakar ina so ne magana da kai ma'ana saura ta tashi ya sama sayyidina Abubakar a cikin falo shi da su Aisha da sauran Aisha suna fira sai man sai sayyidina Abubakar ya ce a ba ya Rasulullah ai duk waɗannan family members ɗinka ne karka ji kuma ka faɗa sai manzo Allah ya ce Allah ya umarce ni da ni kawara da ni hijira yace to tarara musu hukuma yana faɗa ga sayyidina Abubakar ya tarara musu ba shine ba Annabi ne ya gayyace shi ba shi da kanshi ne ya sa kanshi a cikin gayya cewa da shi za a tafi yace kuma ga abun hawa manzo Allah ya ce a sai na bada kudi sai na baka ce ga abun hawa haka sun da aka je Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ina zai gina masallaci har inda wannan dabba kasuwa ta tsaya sai yace to nan ne aka umurce ni nan inda dabba ta tsaya su waye masu wurin nan aka ce ga mu nan ya Rasulullah bani Najjar suka ce mun baka sadaka don Allah yace a a duk samani ya bani Najjar sai kun fadi kudin shi ba za a sake wuta ba saminuni ku fada mun kudin shi suna cewa mun bar maka don Allah yana saminuni dole ne suka fadi kudin suna fadan kudin sai na baka ya ciro kudi ya biya bai jira mun Allah ya biya ba ko ina yana nan shine right hand man na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata jama'a lalle mu fahimci tarar da irin waɗannan mutane sannan za mu fadi sannan za mu iya fahimta wato gravity nauyin irin abin da ke faruwa na zagin su da yake sun mu san darajar su yanzu ƴan siyasar Najeriya da suka san darajar misali ƴan arewa ƴan siyasa da suka san darajar Sadauna suka kaga da wani taɓa zagin Sadauna gwamna ne sai da aka cire shi a nan ƙasa da aka taso kanshi da bala'i sai da aka cire shi amma sai mutum ya zagi sai na baka sai ya kwana lafiya a gadon matar shi ba wanda zai kula shi anan kasan musulmai wannan ba karamin bala'i bane jama'a Allah shi kuta isharatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ila istikhlafi ga kuma wasu isharori da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi akan cewa bayan shi sayyidina Abubakar sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an Abi Bakr ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama har ya bar duniya bai ayyana karara yace wani ne khalifa na ba amma yayi wasu maganganu da wasu take-taken shi da suke nuna ishara zuwa ga haka in ka so ga bayani cikakke fiye da wanda malam yayi anan je kanta sharhin aqidat tsawiya na Ibn Abil Izz al-Hanafi za ga cikakken bayani karkashin gaba da ya magana akan cewa mu ahlus sunna muna cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar shine halifan musulunci bisa ijma'in al'umma musulunci bisa kuma cancanta daga shi sai Umar daga shi sai Usman daga shi sai Ali wannan haka Allah ya tsara kamar yadda Al-Hasan dan Ali radiyallahu anhu zamu je can gaba zamu ji labarin wannan bawan Allah daga cikin Al-Bait wanda sayyidun ne min sadati hadhihi al-umma radiyallahu anhu wa an abihi wa ummi sayyidina Hassan dan Ali kun san yayi rigima da Muawiya amin ya anshi halifancin baban shi wanda baban sun ta rigima da Muawiya bayan kashe baban ya anshi halifanci wajen ƴan watanni ya ci gaba da sarauta bayan amshin baya kasar Kufa sai ya taho sayyidina Muawiya shi ma ya taho daga Sham da aka zo aka ja tinga Hassan dan Ali ya ga yawan sojojin nan sai ya shiga cikin mutanen shi yace kai na ga sojojin musulmi ga sanan kowa ya wasa takobin shi yace idan muka yi wannan yakin ko da ɗayan mu zai ci riba sai an kashe kwatankwacin wato abinda za a kashe a cikin wanda za su ci riban sai an kashe ninke shi a cikin wanda za su ci nasara a kansu mana ku za ku ci nasara in za a kashe muku mutum 100 to sai kun kashe mutum 200 a kalla a can yace babu bukata a zubar da jinin musulmai ta haka da aka aje a ce ma Muawiya ya zo mai magana da shi aka ji aka ga Muawiya Muawiya yace a'a a aiko da komai sakon yana nan yana jira ba zai zo ba yace to ku je ku ce mishi na ce zan ban mishi wannan mulkin amma ina da sharadin da zan bashi Muawiya yace na karbi duk sharadin da zai ga takarda akai mai takarda ya rubuta sharadin da yake so a ciki aka mai takarda ya rubuta cewa na ban maka wannan halifancin dan kan musulmai ya hadu amma bayan kai ni ne zan hau sannan kuma dukkan wanda suke gaba da kai a cikin mabiya babana ba wanda zaka ta'a kowa karbi shi har kashi kar a kama kowa da laifi Muawiya yace ya yarda amma banda mutum daya shine wani Qais ibn Sa'ad ibn Ubada wani kasurgumin sahabi ne wanda aka ce ya hau daki sai dai ya kama kafashin ya nannade haka in ba ka wata dinga dan kafa saboda tsawo a Qais dan sa da Abu Bakr kenan wani jarumi ne Muawiya baya san shi saboda ya iya makirci na yaki kuma ya kulla Muawiya makirce na yaki sanda ake rigima tsakanin Ali da Muawiya sai ya ce wallahi in dai wannan ne ba zan kyale shi ba sai ya san yace to wallahi sun wannan ba zai yi ba sai ka kyale shi sannan Muawiya ya hakura yace ya kyale Qais dan Sa'd dan Abi dan Sa'd dan Ubada kuma abun mamaki ma shi kuma Qais din sai ya zama bai ji dadin ma wannan sunan da aka yi ba dan daga wannan sunan da aka yi suka bata ma da Hassan din sai koma Madina ya zama shi baya kula kowa sai ibada har ya mutu labarin shi na da tsawo ba shine labarin da muke so ba to a lokacin da ake wannan sulhu shikenan sai Hassan dan Ali ya hakura yaje zaman shi a Madina Muawiya zai shekara 10 yana mulki sannan ya rasu shi Hassan dan Ali ya rasu ya zo rasuwa to shine martan nake so na kawo mana sai kira Husaini yace kamar da malaman tarihi suka nuna ana tunanin matan shi ta sa mishi guba abinci amma ƴan Shi'a suna cewa Muawiya ne ya saka babu hujja akan wannan amma ya tabbata matan shi ta sa mai guba abinci kuma wannan amma maki bane yanzu mata suna yin wannan hago mata suna saka mazan su guba abinci saboda auren kiyayya ko za a mata kishiya ko wani abu dai haka naka ba abun mamaki bane amma cewa Muawiya ne bayan aka saka mishi wannan karatun ƴan Shi'a ne katin ƴan Shi'a kuma ɗaya yake da katin gida da koki dan babu isnashi yana nan a cikin tafan su sun murujin zaf wanda muka ambata a baya ala ayi halin bayan ya sha wannan guba kwana da kwanaki ta kama shi sosai sai ce a kira mishi dan uwan shi Husaini da Husaini ya zo ya zauna sai ya ce zan maka wasiya Husaini wasiya ta farko shine ka gani sanda manzon Allah ya rasu baban mu yana gaba gaba a cikin harkanan ta addini kuma har ya sa ran zai samu halifancin na Allah bai bashi ba sai na Abubakar ya zo rasuwa kai tsaye Abubakar ya nada wani bai nada baban mu ba wanda aka yada Umar ya zo rasuwa ya sa kwamitin shawara har da baban mu din nan ya cancanci a bashi amma Allah bai kaddara ba yace sai da aka kashe Usman sannan Allah ya kaddara lokacin shi ya zo sannan lokacin na shi da rigingimu kage da abubuwa sai kai yace to ina maka wasiya kai nesa da wannan shugabancin yace ina ganin Allah zai so ya hada mana tsakanin falalar cewa mu Ahlul Bait ne da kuma falalar halifanci wannan magana Hassan dan Ali kenan muna tona wannan asiri da ku gane me yasa ai shi a ba ruwan su da shi saboda shi ya jinni da kishi daga duk wannan rigingimu wannan magana ita ya fada je kan tarihi Imam Zahabi tarihi Islam da littafin ainihin tabaqat na Ibn Sa'd da littafin tarihi sira da magazi tarihi na ainihin Muhammad Ibn Ishaq din labarin yana nan a cikin waɗannan ba labarin ne boye ba yace ina ganin Allah bai so ya hada mana falala biyu ne cewa mu Ahlul Baitin Nubuwa ne ko mu halifofi ne su kuma in shi abin da suke rigima kai cewa kenan halifanci dole sai Ahlul Baiti Ahlul Baitin ba su da fahimta haka
ya ku yan shi'a ba su da wannan fahimta. Yace ina maka nasiha daga guji ka sani jikinka daga wannan abu. Yace in na mutu na roki Aisha cewa a rufe ni kusa da babana Annabi kenan alayhi salatu wassalam a ɗakin ta, kuma ta amince. Yace amma ina ganin kamar kunya take ji, in na mutu a je a ƙara gaya mata in ta yarda a rufe ni, in kuma an ga za a samu wata matsala da ta dawo ki tsakanin musulmai a kai ni baki a rufe ni. Da ta mutu ya mutu aka je za a rufe shi a ɗakin Aisha, Nurwar dan Hakam wanda shine gwamnan Banu Umayya a Madina ya ji labari ya ce wallahi ba Aisha ba, wallahi ba Aisha ba, sai ta zo da adawar siyasa. Ai da Usmani ya mutu cewa suka ba za a rufe shi a wajen ba, saboda shi kuma Usman dan uwanshi ne jini. Ya jawo sojoji fa da makamai aka zo ba za a bari ba. Shi ma Husaini ya ɗauko makamai. Sai aka ce ma Husaini, Abu Huraira ya ce, yace Nurwan ya ce wallahi wannan abin da kake yi zalunci ne. Ya za ka ce ba za a rufa Hassan kusa da Annabi ba. Dan shi ne kuma sun yi kama da suna. Yace amma Husaini ka yi hakuri. Tunda wannan mamacin ya ce in za a yi rigima a hakura ku yi hakuri kawai. Shi ne aka je aka rufe shi kusa da kabarin mahaifiyar shi Fatima. Abin da ya hana a rufe shi kenan a kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Aisha ta ce na bayar da izini a rufe shi ɗaki na ne. Amma 'yan siyasa suka hana. Kuma duk Banu Umayya saboda adawar siyasa suka ƙi zuwa jana'izar shi sai mutum biyu. Mutum biyu shine Sa'id ibn al-Afi wanda shi kuma shine ainihin wato limamin Banu Umayya na Madina a lokacin. Sai kuma ainihin wato Khalid ibn Walid ibn Uqba jikan wancan da muka faɗa da su, shi ma ba Amawiye ne, shi kuma yace wallahi sai naji jana'izar jika Annabi wallahi ko me za a ga mun sai naji. Amma da sauran suka yi zaman su adawar siyasa kenan, ba aka fara taba jama'a. Aka je aka yi jana'izar na gama lafiya da aka yi za a yi jana'izar, sai Husaini ya ce masa Sa'id dan Asi, shi suka mai sallah, kai ne limamin garin nan, yace kuma wallahi ba dan wannan bace sunna, kai ba kai suka mai sallah nan wajen ba. Shine ga tunda muka yi rannan cewa idan aka zo wuri wai dan kai kana alaramma ko malami wai dan uwanka ya mutu ko matarka, ba kai ne limamin gawa ba. Limamin anguwa shine limamin gawa, liman shine gatan gawa, shine gatan masu rai. Kar a zo ana rigima akan gawa a ce wai wannan zai mata sallah yana ganin wai shi yafi kusa da gawa. In ka kusa da tabin da ka mata shine wanka da addu'a, amma sallah ta limamin musulmai ce. Ina ba dan fahimci wannan, wani ya daga cikin wujuji. To a shari a cikin wannan labarin shine kaji Ahlul Bait da kansu Sadat dan Ali sun yarda da cewa halifanci zaɓin Allah ne, wanda duk Allah ya zaɓa ya bashi, to mu sauran musulmi sai mu mishi biyayya da gwargwadon biyayya da yawa Allah, shikenan sai abin lafiya. Amma a dinga tada wani tsohon rikici fiye da shekara 1000, to so kake yanzu sai an taso da su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Muawiya duniya an ce to a kwaɗe musu rawani, su ba halifofi bane, ba su yi mulki ba, sam a naɗa Aliyu. An kake so a yi kaɗan shi a kuka za ka yi. Yanzu akwai da kai suka ce wallahi baban gida tun da dai ku yayi ba zaɓen shi aka yi ba, wallahi ba mu yarda shugaban Najeriya ba ne, ba mu yarda ba. Muka wata ƙungiya mu ce ba mu yarda ba ga shugaban Najeriya ba ne, Buhari ba mu yarda ba, Iranci ba mu yarda ba, duk wanda ku yayi ba constitution ne kai shi ba, to wallahi ba yarda ba. Mu ce mu kuma addinin mu kenan, jam'iyyar mu kenan, duran da rana ta zagayo ran da baban gida ya hawa mulki 29 kenan ga wata 28 watan August ko ba mu zo mu zanga-zangar la'antar hawa mulkin baban gida. Inna Buhari ya zagayo na da ɗaya ga watan August ne shi ma ko ba sake fitowa kullum sai ya zama shekara guda ma da bukuwa irin na shi'a. Irin abin da suke ba kenan, abin da ya riga ya wuce, ka zo kana jayayya da kaddara Allah cewa ba ka yarda haka ya kamata ya zama ba, kamar da wannan kuma shine addininka, shine abin da take. Ina fata mun gane wannan. Shi a matashi kawai jama'a, babu wani magana na wai cewa akwai wani alheri a cikin ta, tsantsabar matashi. Kuma saboda saba wa musulmai sai suka dinga shigo da abubuwa iri-iri, ba wannan siyasa duk wani abu da musulmai suke kai sai su ce to mu kuma mu yi can. Musulmai na wanke kafa a lula sai su ce to su ba su wanke kafa ba. Musulmai na kafa masallatai to su ba su yin masallaci, ba ruwansu da sallah. Musulmai na yin aure sai to su mutu'a lashi da mutu'a da ire-iren waɗannan iskancin da suke, duk saboda me suke wajen saba wa musulmai, dan kuma wai a cika duniya da barna da sharri wajen mahdiyar fito mahdiyin nan Allah shi kyauta. A takaice yace an abi Musa radiyallahu anhu qala maridan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fashtadda maradahu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rashin lafiya, fashtadda maraduhu sai rashin lafiya ya mishi tsanani, fa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama
sai manzo Allah ya ce muru Abubakar falyusallibil nas, aje a ce sayyidina Abubakar yayi mutane limanci, ma'anar shine na'ibi kenan yaje wa mutane limanci. Qalat Aisha innahu rajulun raqiq, sai ishi Aisha take cewa ya manzo Allah babana Abubakar mutum ne mai raunin zuciya, idza qama maqamaka lam yastati an yusalli bil nas, in ya tsaya a matsayin ka din nan na limami ba zai yi wa mutane sallah ba. Qala sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai manzo Allah ya kara cewa muru Abubakar fa yusalli bil nas, na dai ce muku aje a ga Abubakar ya mutane sallah. Fa adat, sai ita kuma Aisha ta maimaita mishi wannan magana. Fa qala, yace muri Abubakar fa yusalli bil nas, na ce ki je ki ce Abubakar ya mutane sallah. Fa inna kunna sawahibu yusufa, kuma ta kuna nan har yanzu irin na zamanin Annabi Yusufa, mutanen Yusufa, ma'ana makirai daga cikin fasarar da aka yi, makirai ko kuma masu faɗan abin da ke cikin zuciyar su, ba a koyi masu koyi abin zuciya su faɗi wanda ban a baki. Idan aka ce makirai shine a dauka cewa mata a zamanin Annabi Yusufa sun ta kulla mishi makirai, makirci iri iri, tunda kan ita wannan uwar gidaki nashi da kuma sauran matan gari, ko kuma juya magana da suka yi su matan, ita take cewa ma jazaa'u man arada bi ahlika su'a, alalin ita kai wannan yake, kaga shine makircin kenan. Domin Aisha yadda ruwaya ta sakakkiya a wannan lokacin, akwai sanda ta sa Hafsari cewa ki je ki ce ma Abubakar manzo Allah babanki Umar shi ya fi cancanta da limanci nan ba babana ba, saboda babanki ya da taurin rai, babana kuma ya da rauni. Ita kuma ta ga eh gaskiya za a samu karama a gidanmu, babana a ce shine na'ibi, sai ta je da gudu ta fara. Manzo Allah yace a a Abubakar nace, sai Aisha ta ce sai ki kara gaya mishi, baya cikin shi sai ki kara gaya ne. To da ƙarshe ne manzo Allah yace mata, ke har yanzu kuna nan kama mutanen zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mata makirai. Ta ce Aisha, ni dai wallahi ba na san wannan kaucin da muke dake, ban taba samun alheri a kaucin mu dake ba, duk kaucin da muka yana zama mu matsala ne. Saboda a baya tan sun yi kaunce da Aisha, sun yi alliance cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin kowace ta kauda kai ta ce ya sha zuma mai warin kashi, suka yi haka din har manzo Allah ya haramta wa kanshi zuma din. Allah ya saukar da aya cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardati azwajika, me yasa kake biyo mata kana haramta abinda Allah ya halasta maka. Allah ya kyare su anan, kuma Allah yake Allah ya musu mutsu cewa idan suka ma manzo Allah abinda baya so, to gaba daya za a fito da mu'minai da mala'iku, gaba daya za a yi musu rajamu, za a musu taron dangi cewa ainihin wato wallahi nene ma'ayan in wanta za a rai, fa inna Allahu mawlahu wa jibril wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin kaza kaza, kashi aka ce sayyibatin wa abkara, da ƴan mata da zawarawa, saboda ita hafsa ba zawarawa, Aisha kuma budurwa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ila'i, wata guda bai shiga gidan, ta dinga kuka ita hafsa din, ta dinga kuka, babanta Umar ya zo ya mata kashe din duniyar nan, idda ma ya ga mata cewa ya ji labarin manzo Allah yana magana suna mayarwa, ko kuma manzo Allah a wuni guda wai sai a ki magana da annabi a gidan shi, yana magana ana mai zumbura zumburan baki shi, to wallahi kan na ƙara jin labarin ke ki shiga cikin irin wannan harka, kar kuma ki yawaita tambaya da cewa ba ni ba ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma kar ki dinga ruduwa da cewa an fi son wata fiye da ke, ke dai ki zaman ki zaman aure, zaman neman lahiyarki, ki bi mijinki sau da kafa, amma bata ji wannan shawara ba, ta ci gaba da biyewa Aisha, shikenan Annabi ya musu wannan ainihin wato kaura da ya musu, tana ta kuka, shikenan Umar ya shigo ya ce ba ga abin da ke ga miki ba, da gaskiya Annabi ya sake ku ta ce wallahi ban sani ba, ga tun da ya fita ya banmu kwana da kwanaki bai fito, shi take ga abin da ke ga miki ko in ruwa gari waya, karshe ma dai sai da ta kai ma ita Hafsa manzo Allah ya taba sakin ta ma alayhi salatu wassalam. Abu Dawud ya rawaito hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa kafin ta karasa gidan mala'ika biyu da yace Allah ya ce kamar da ita, fa innaha sawwamatun qawwama, mata ce mai kiyamul layli ko mai yawan azumi, daka ba mata ce ta saki ba, ba a sakin irin su da wura haka kawai, ka dawo da ita. Manzo Allah ya karasa ko cewa ta dawo, to shi take ishara kan cewa biye wa Aisha da ta dinga yi akan wadannan abubuwan, bata shiri ba komai akai yau ma kuma gashi bata shiri ba, sai take cewa Aisha ma kuntu li usiba minki khaira, ni dai ban taba samun alheri daga kawanci na dake ba, da haka ya kuma ta ku ji wannan, idan kiya da kishiya take mai shegen wayau zikin ba hankali, za ta iya miki wani abu ke kamar wai tana baki wata falala ne,
ana ta gina miki wani rami ne wanda zaki fada ciki ki kasa fitowa daga ciki na yake na takaran dan da kishiya musamman wannan kasa kasa Hausa Allah shi kyauta shine mallaka kasa yake cewa wannan hadisi mutafaqun alaihi sahih al-bukhari a cikin kitab al-adhan babu ahli al-ilmi wal fadl ahqu bil imama babun da ke gani akan cewa masu ilimi da falala su suka fitan tantar limanci a lamba hadisi na 2600 da ainihin wato a 78 ko da kuma sahih muslim a kitab as-salati babu istikhlaf al-imam idha arada lahu udhur babun da ke bayani akan liman ya ainihin sanya wani a matsayin watin ya mushi ya maye shi idan yana da udhuri to anan wata kadiya ta taso wanda malan fiqh suke tattaunawa ina hukuncin yin na'ibi a ce ga liman ga na'ibi na daya ga na biyu ga na uku wani ma na takwas gaskiya wannan ya daga cikin bid'o'i a masallatai jama'a liman kawai ake yi wanda liman yake da uzuri yana iya nada wani ko kuma wanda aka ya cancanta kamar yadda Bilal wa sallallahu alaihi wasallam ya tafi anguwa ya dade yazo ce sai na bakar zaka yi limanci ni kuma na kira sallah kaga yanzu an duba ya cancanta limamin bai bar wani stand-in ba ko liman da kanshi in zai tafiya ko in baya nan yana da wani uzuri yace in bana nan wane da Allah kai sallah ko duk sanda bana nan wane ya dinga muku sallah amma a ce ga wani sunan shi liman yana da wannan status quo din ga wani kuma sunan shi na'ibi ha ga masallaci za a rubuta jiran liman minti 5 galibi haka ake rubuta a jikira annan nan iqama kaza jiran sallah kaza iqama kaza jiran liman minti 5 wannan duk jama'a gaggawa ce irin ta mutum ta Hausawa gaskiya dan Afirka bai da wani mahalli a musulunci abinda kuma aka ce ayi mana'ibin shine kuma ba ayi shine ladan shi kuma ladan ya kamata ya zama akalla akwai ladan ne biyu a duk masallatan ahlus sunna musamman saboda sallar asuba haka yake a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan an ji kiran sallar wani to a san har yanzu akwai sauran lokacin cin abinci ga mai yin azumi da sauran lokacin bacci ga wanda bacci bai ishe shi ba idan kuma an ji kiran sallar wani wanda zai kira na biyu kenan ko to da zaran an ji a san to yanzu fa daga wannan sai sallah to ras ala su a samu ladane guda biyu kuma kai ke a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Bilal da Ibn Umm Maktum Bilal shike kira da dare shine ke kiran sallah na farko kenan mai asratu khairu minan nawmi shi kuma Ibn Umm Maktum shine ke kira na biyu wanda babu asratu khairu minan nawmi wanda da zaran an yi shi bayan minti 5-10 sai sallah da ya kamata masallatan ahlus sunna su kula da irin waɗannan wato tsare-tsaren da suke a cikin masallatan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma na ce shikenan sai a ce to daga yau an cire wai nayi masallatin nan a ce an cire shi ba ko amma dai a gane babu wani status ko na na'ibi liman ne kawai ba dan ba irin tsarin mulkin Najeriya da za a ce duk gwamna yana da deputy duk shugaban kasa yana da deputy duk ciyawan yana da deputy ba haka bane ina wadan fahimci wannan shine mallan yake cewa wa an jubair ibn mut'im qala atatim ra'atun annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara an tarja ilayhi raga wannan hadisin yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nace cewa sai dai Abubakar ne zai liman shi baya to ishara akan ya yadda sai na Abubakar ya tsaya matsayin shi a wajen aikin lahira shine sallah ko to ashe yafi sauki ya yadda sai na Abubakar ya tsaya matsayin shi a aikin duniya shine shugabanci wannan mata ce ta gogon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ki je ki dawo saboda wani bayanai ne da wani magana sai manzo Allah ya ce ki je ki dawo bayan kwana kaza fa qalat tace ara'aita in ji'tu wa lam ajidka tace to idan nazo baka nan fa ka annaha taqulul maut kamar tana cewa to idan kuma nazo rai ya riga ya halin shi fa ishara akan ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin kamar yayi gab da ajalin sa ko halin rashin lafiya ko dai kuma mace ce mai hangen nesa kawai sai tace to idan nazo baka nan fa قال صلى الله عليه وسلم سيمن الله يتي ان لم تجديني idan baki same ni ba fati ababakri kije gon abubakar kaga ishara ishara wata ke kusan a fili akan cewa in bana nan sai na abubakar shine zai ci gaba da aikin tsawainiyar yiwa mutane hukunci da fatawa wannan hadisi shi ma bukhari muslim suka fitar da shi bukhari ya fitar da shi a kitabu fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan khalila a lamba hadisi na 3659 da kuma muslim a fadailus sahaba babun min fadli abubakar as-siddiq
lamba hadisi na 2386. Sai hadisi na uku daga cikin ishara zuwa ga halifanta da Sayyidina Abubakar. An Aisha qalat qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi maradihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin halin rashin lafiya, inji Aisha tace yace da ita, ud'ili Abubakar, je ki kira mana Abubakar a baki mahaifinki, wa akhaki da dan uwanki Abdurrahman kenan, hatta aktuba kitaban, rubuta musu wani sako, fa inni akhafu an yatamanna mutamannin, dan ina jin tsoron kada wani ne buri ya sanya buri akan wannan shugabanci, wa yaqulu qa'ilun, ko wani ya ce ana aula ni na fitancanta da halifancin nan, wa ya aballahu wal mu'minuna illa Abubakar, da Allah da Sayyidina Abubakar su ko ba su yadda ba sai dai Abubakar ne zai halifanci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga duk waɗannan isharori ne wanda suke kusan a bayyane suke zama mutafaqun alaihi, shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi a cikin kitabul marad, Bukhari ya fitar da shi babu maru khasal al marid an yaqula inni waj'un, cewa da babun da ke gane akan cewa ya halasta ga mara lafiya ya ce ina jin jiki shine inni waj'un, ya faɗa haka bayan nan cewa ya nuna gazawa ko rashin imani da Allah ko rashin imani da kaddara, yace kai wallahi jikin nan yana min tsanani ina jin ciwo, ya halasta. Hadisi mai lamba ta 2666 da kuma sahih musnad kitab fadail sahaba, babun da ke bayani akan fadlar sayyidina Abubakar a lamba hadisi 2387. Wallabdu li muslimin, amma lafazin da malai ya kawo anan yace lafazi ne na ainihin al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri, kaji wannan yana daga cikin ainihin hadisai waɗanda suka bayyana wato cancanta da irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sayyidina Abubakar ya fi kowa cancanta da ainihin wato wannan halifanci. Mun ji wannan shi malai yace khususiyatu Abubakar bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abubuwan da sayyidina Abubakar yake banta da su shi da Annabi, wato abubuwan da ya zama ya ke bantu da Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da su. Laqad hadha Abu As-Siddiq radiyallahu anhu bi khususiyati ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mutaaddida, sayyidina Abubakar ya kodaita da wasu ainihin khususiyat, wasu abubuwa na musamman wanda suke san hada shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa hiya tahtaju li basti al-kalam alaiha, waɗannan abubuwa suna da buƙatar a yi magana sosai dalla-dalla a kansu. Illa annana talaba lil-iktisari nalkhusuha fi hadhihi shajara, yace amma mu anan saboda neman takaitawa za mu ainihin takaita su a cikin wata wani tabulation, ga yanan wani graph, ga wani zannan da ya cewa khususiyatul nabi sallallahu alaihi wasallam, Abubakar nabi sallallahu alaihi wasallam, abubuwan da ainihin wato sayyidina Abubakar ya kaɗaita da su shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya kawo aya illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghari id yaqul li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana, cewa in kun yi taimakon shi to wallahi Allah ya riga ya taimake shi, yayin da kafirai suka fitar da shi ɗan biyu mutanen nan ne wanda suke cikin kogon nan, lokacin da yake cewa abokin nashi kar kai baƙin ciki, Allah ya tare da mu. Za ka ga ga bishiyar nan da wasu ƙaranan rubutu wanda wani mahalarci ya sa madubin dubaru da zai ga wannan, gashi nan fil islami fi da'awati ga yanan ko fi sirrihi fi gashi nan da shi an kai fi akhlaqihi fil khilafati al kalamu bayna yadayhi al ilmu الصلاة الهجرة المشورة مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان دخول الجنة في سمره التقوى السن الدفن شو يا ترى ده مزالة وجم مسلمتا شيني فرقون مسلمتا وجم وعزي شيني فرقون دفاع يوم وعزي أمسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم وجم سررتا دسر على النبي صلى الله عليه وسلم يا سني وجم هالاي وجم زن شي كوش ترسكي انفيرا gashi nan wajen imani wajen shawara a zaman a hijira tare suka tafi a zaman abokantaka a zaman fira a wajen takwa wajen shekaru irin shekarun da Annabi a duniya irin sai a duniya kashe ce kuma a wajen rufewa ga kabarin shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ma wasu suke ce mishi garba saboda wai
wanda kabarin shi ke yamma da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine ma'anan gharb din Abu Bakr, ay allazi kana qabruhu gharba, kabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan aka samu sunan da wasu suke kiran mai suna Abu Bakr da shi. In kai sako sako zaka suna ce ma duk Abu Bakr kai suna ce mishi kawai sahabi. In ka ji ba sako ce an ce wani sunan shi wani sahabi, to ma'anan shi kawai sayyidina Abu Bakr. Kamar yadda in ka je Kano kaga duk a ce anan gida a ce akwai jika Annabi anan, in dai akwai mai suna Hassan ko Hussein za su ce kawai jika Annabi ne. Daga nan zai sai kawai ya arya ya fa ya ce shi sharifi, alalin asalin shi ma ala mutumin kamar ne ko wani ma juku ne ne ala, tunda an ce asalin kanawa jukunawa ne a kaga malaman tarihi suka ce da wuya ka ga dogo a cikin su. Wallahu alam. To waɗannan ne suna daga cikin hususiyar din insha Allah. Lokaci yayi ko wafatu Abi Bakr radiyallahu anhu rasuwar sayyidina Abu Bakr fi jumada al-akhira min sanati thalithati 10 min al-hijrati, a cikin jumada al-akhira a cikin shekara ta 13 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama, marida Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa dai rashin lafiya, marad al-maut, rashin lafiya irin na rasuwa, waja'athu sakaratu, kuma magagin mutuwa ya taho gare shi, wa kanat indahu ibnatuhu ummu al-mu'minina Aisha fa qalat, uwar mu'minai Isa Aisha ummu al-mu'minina tana wajen ya tace la amru kama yughni al-sara'u an al-fata idha shajara hat idha hashara jat yawman wa zaqa biha sadar. Akwai waka ce wannan da ake mutuwa, asan mutuwa ta daga cikin wanda suka sha waka a gurin mutane a kowace al'adu da kowane zamuna, ba ga rasa mawaka da suke tsaya su suranta mutuwa su ainihin ba da labarin ta. To wani mawaki ne na Laraba yake cewa na rantse maka wadata bata ainihin wato tserar da mutum, idza hashara jat yawman, idan numfashin shi ya fara kaiwa yana kawowa shine ma'anan hashara da idza taraddada nafsuhu kenan, wadaqa biha sadaru, idan kuma numfashin ya zama kirjin mutun ya mai kunci, ma'ana mutun ya kawo gargaran mutuwa, to me zai amfane shi? Ba abin zai amfane shi. Karanta ga dinda irin Aliyu na manje dinga ba da labarin mutuwa a cikin intaraji ko irin abin take wa mutane, yadda take dauka, yadda take ainihin sadadowa, yadda take tafiya da masu kuɗi da talakawa da yara da sarakuna, babu wanda take kyalewa. To shine irin wannan isharar cewa babu abin da za ta bari, wani wadata bai sa ta kyale mutum, in ga ta kyale ko lokacin ka ne bai ba. Farafa basarahu ilaiha, sai Abu Bakr sai ya daga idan shi sai kalle ta, wa qala yace halla qulti, a sheda ba kawai sai ki ce waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi, ai ko cewa zaki magagin mutuwa yazo da gaskiya, wannan shine abinda ka kasance kana ganin zaka iya guje mishi. Wannan aya ita ya jafa Sayyidina Abu Bakr, sai dai yadda ya zo a tsanin kissar kamar yadda aka ruwaito kuma daga riwaya daga wurin shi yadda al-Imam al-Tabari ya ruwaito, Sayyidina Abu Bakr ya kanta wannan aya da cewa waja'at sakaratul haqq bil maut, yana maida kalma ta gaba ta dawo baya, sayakon waja'at sakaratul maut bil haqq, sai karanta waja'at sakaratul haqq bil maut. In ka san karin bayani kan tafsirin Ibn Kathir da tafsirin al-Imam al-Qurtubi الجامع الكامل القران تفسير امام الطبري ذاك غبا يعني دلال الله game da ma'anar wannan aya da kuma ma'anar wannan kun gaba kun baya, amma a takaice abinda aya take cewa a takaice shine al-haqqu shine mutuwa, al-mautu huwa al-haqq, dan haka da cewa za ai waja'at sakaratul haqqi bil maut, magagin gaskiya wato magagi ne wanda ba a kubucewa daga gare shi, in ya kama ka sai ya tafi da kai, ishara zuwa ga lokacin da mara lafiya ya fara ganin gar mutuwa murara, sanda mala'iku zai gansu masu daukar rai za su zo su ainihin wato taho a cikin rundunar su daukar rai. Allah ya turo mana na rahama, wanda idan mala'ikun rahama ne mumini zai gansu za su dauki ransu sama da shi har idan shi ya bi su, idan kuma mala'iku ne na azaba Allah ya tsare mu za su yi kasa da ran ne har ainihin karkashin kasa zuwa jahannama. To wannan shine magagi na gaskiya,
wato ba irin magagi ne na giya ko na bacci wanda yake warda kewa daga cikin fara da malamai suka mata da haka waja'a sakaratul haqi kenan bil mauti ko kuma waja'a sakaratul mauti bil haqi magagin mutuwa wanda ita mutuwa gaskiya ce wato mutuwa gaskiya ce don Larabawa suke cewa ma ra'aytu yaqinan ashbah bi shakki min al maut ba mu taba ganin wani abu na gaskiya da yake kai mutuwa kama da ƙarya ba kowa ya san gaskiya ce amma kuma kowa yana ganin kamar wasa ne kowa kuma jana'iza ya ga aje ga wadin ganin ba ni ne next ba da dan saurani ne tukunna ai ba yanzu bane sai nayi kaza kullun kowa yana ganin kamar ba ta kawo kanshi ba yana ji kuma a cikin shi ba sun za ta kawo kanshi amma bai mutu shirin da ya kamata shine suke cewa ra'ay al yaqinu al ashbahu bishak to kaga irin wannan in ka fasara haka to irin yanda ake fasara ayin inna hadha da huwa al haqqul yaqin lalle wannan qur'ani gaskiya ne kuma gaskiya ne al haqqu dai shine yaqinin al yaqinu huwa al haqq al haqqu shine yaqini al yaqinu huwa al haqq amma sai aka kawo su din to in ka fasara haka shine ma'anar fasaran wa za'a sakaratul mauti bil haqqi mutuwa gaskiya gaskiya mutuwa tazo zalika wannan abin da zaka tarar na mutuwa ma ai allazi kunta minhu tahi shine abin da kake tsammani zaka iya gujewa ba zaka iya gujewa ba ko kuma ma ai nafiya wato ma wannan abin ma kunta minhu tahi ba zaka taba guje mishi ba kuri a ce zalika ma kunta minhu tahi shine abin da kake jin wai zaka iya gujewa ko kuma zalika ma kunta minhu tahi abin da ba zaka iya gujewa ba fasaha ta farko ma mausuliya ai allazi kunta minhu tahi fasaha ta biyu kuma ai allazi la yumkinu an tahida anhu ma nafiya ba ajin tafsiri bane a ji abu malaman tafsiri ko mu dai malaman labarai ne ko wannan dai kawai saboda ya riga ya kawo ayin ne dole kuma a dan mata bayani fa qila lahu sai aka ce da shi ala nuhdiru laka at-tabib shin ba a kira maka likita ba a je a kira maka likita zo duba kamana a duba makwabta ala ko wani mai chemist ko wani dan magazin likita haka ko wani korare yazo ya duba shi ko ko a maza maza a tafi emergency da shi ne da ake da an ga mutum bai da lafiya ba za sai a bar shi a ga abin da zai faru ba aka ce ko a kira likita ne fa qala qad ra'ani at-tabib yace ai likita ya riga ya gani wa qala li kuma ya ce ni inni fa'alu lima urid ishara zuwa ga mene zuwa ga Allah kenan Allah ya ce mini shi mai aikata abin da ya so ne yuridu anna tariba huwa Allah ya nufin mara lafiyar nan likita nan shine Allah wannan magana ta cikin tabaqatul kubra na ibnu salim a juz'i na 3 shafi na 198 zikru wasiyati abubakar a cikin babin da ke magana akan wasiyar sayyidina abubakar wa aslama ruha li bariha sai wannan rayuwa ta koma zuwa ga mahaliccinta wa gadara hadhihi hayata ya bar wannan rayuwa ila jannatin arduha as-samawati wal ard zuwa ga aljannan na wadda fadinta ya fadin sama da kasa kama basharahu bidhalika habibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda masoyinsa ma'aikin Allah sai da mutunta Allah tabbata gare shi wannan wasiya gare shi cewa ya ga mushi cewa kai da aljanna ne wa dufina bijanibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka aka rufe shi a kusa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wasiya da ake ishara ya bari shine da ya wasiya cewa in ya mutu duk dukiyar da ya bari ya roki Aisha yake kar su ci gado a diba gaba daya mai rabai ta malamin musulmai saboda da ya halifanta nan shekara biyu an ta bashi kudi a matsayin kudin shi na impress entertainment din shi a matsayin shi na shugaba baya aikin komai sai yake shugabanci da haka yace a mayar yake sannan kuma kar a sa mun sabon likafani wanda yake raye ya kuma mace cancantar sabuwar sabon tufa ga wasu tsohori gata nan yace a mun likafani da ita ya musu wasiyoyi yace kuma baya na Umar ne halifa iya waɗannan wasiyoyin radiyallahu anhu wa ardahu aka zo matan shi ainihin wato a mai sunanta al-Khasaniya ita ce ta mushi wanka Asma'u bintu Umays al-Khasaniya ita mushi wanka aka zo aka rufe shi kusa da ma'aikin Allah tare da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ƙara masa Sayyidina Abubakar yadda wannan a takaice shine tarihin wato rayuwar Sayyidina Abubakar a takaice kwarai da gaske idan mun zo karatu na gaba insha Allah sai mu tashi a cikin al-mabatu a-thalith ahammul ahdath fi khilafati Abubakar as-Siddiq amma kafin ƙara karatu akwai sanarwa kamar guda biyu insha Allah. Abu na farko shine muna mika ta'aziyya a madadin wannan majalisi zuwa ga dan uwa Malam Ibrahim da aka fi sani da iyayi saboda rasuwar matar shi wanda Allah ya mata rasuwa a ainihin daren jiya, daren ainihin wato Alhamis kenan, Allah ya ji kanta da rahama, Allah ya sa ta huta, Allah ya mata rahama, Allah ya bashi kuma hakurin jurewa. Dan uwa ne a cikin addinin Allah da shi muke wannan karatuka a wannan wajen, Allah ya mata shi rasuwa, muna fata Allah ya mata rahama, Allah kuma ya bashi hakurin ainihin wato wannan rashi da ya samu. Ni kuma ina mutane abin nan neman uzuri cewa wannan karatu daga yau za mu dan sarara gaskiya, ba za a yi shi mako mai zuwa da mako na sama ba, sai mako na saman sama kenan, wanda zai daidai da ranar 22 ga watan Mai da kuma daidai da ranar 23, daren 23 ga watan Rajab, irin wannan daren, daren Juma'a. Sannan za mu dawo karatu insha Allah, ba za ni sati mai zuwa ba, ba za ni sati na sama ba, saboda ko ta tafiya da zan yi zuwa ainihin wato kasar United Arab Emirates garin Dubai dan halarta wani taro na ainihin wato conference ne na masana larabci a can, wanda zai dauke ni kamar kwanaki 10 insha Allah. So ba zan samu halin kasancewa a kusa ba, haka nake bada wannan uzuri da fatan Allah ya hada su cikin mu da alkhairi. Wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.